To lose them, take my arms, I'll never use them.
Thank you.
da down. What a da 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 lay down. What a ba da ba da da down. What a da down. Whatever did the tree down. Ba da 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 da. Whatever da 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 down. What a da 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 da. Da 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 da